kauli shine 11 ga watan 9 na shekarar 2017 za mu kawo muku sakamakon wasannin da aka buga na League League daban-daban kamar daga nahiyar Turai har zuwa nahiyar Afirka. Za mu fara da kasar Spain a nahiyar Turai bangaren La Liga na shekarar 2017 zuwa 2018 mako na uku, inda ranar Juma'a aka fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leganés ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Getafe ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leganés da ƙwallo 2-1. A ranar Asabar kuwa tara ga watan tara na shekara 2017 ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ce a gida ta yi can jaras 1-1 tsakanin ta da Levante, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Valencia ita kuwa a gida suka sulhunta 0-0 tsakanin ta da Atlético Madrid. Sevilla a gida ta samu nasara kan Eibar ƙwallo 3 da nema. Barcelona ta lallasa Espanyol da ƙwallo 5 da nema. A jiya Lahadi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Deportivo La Corona ne bata da daɗi ba a hannun Real Sociedad a gidanta inda ta sha ta 4-2. Atlético Bilbao kuwa ta samu nasara kan Girona da ƙwallo 2-0. Celta Vigo ta doke Alaves da ƙwallo 1 mai ban haushi. Villarreal a gidanta ta samu nasara akan Real Betis da ƙwallo 3-1. A yau kuma za a buga wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Malaga da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Las Palmas wasa ɗaya da rage na mako na uku a gasar ta La Liga. Za a buga wasan ne da misalin ƙarfe 8 na dare a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. A yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona take jan ragaban teburin na bana a mako na uku da maki 9. Real Sociedad tana mataki na 2 ne da maki 9, yayin da Sevilla take mataki na 3 da maki 7. A ƙasan teburin kuwa Espanyol tana mataki na 17 da maki 1, Malaga na 18 ba tare da maki ba. Haka ita ma Alaves tana mataki na 19 ba tare da maki ba. Las Palmas kuwa tana mataki na 20 ne ba maki a wasanni 2, inda yau za ta buga wasan ta na 3 tsakanin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Malaga. Haka zai ba ta daman haurawa cikin teburin na bana. A can kasar Ingila kuwa a ranar Asabar ta gabata an fafata a wasannin cin kofin Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 mako na hudu. Manchester City a gida ta lallasa Liverpool da ƙwallo 5 da nema. Leicester City ta sha kashi a hannun Chelsea da ƙwallo 2-1, yayin da Tottenham ta yi tattaki zuwa Everton ta doke ta ƙwallo 3-2. Arsenal ta samu nasara akan AFC Bournemouth da ƙwallo 3 da nema, yayin da Brighton & Hove ta doke West Bromwich da ƙwallo 3-1. Ido kuwa Southampton ba zai da daɗi ba a hannun Watford, inda Watford ta bi ta har gida ta sha ta ƙwallo 2-0. Stoke City sun tashi can jaras 2-2 da Manchester United a gidan Stoke City. Sai jiya Lahadi, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Burnley ta doke Crystal Palace da ƙwallo 1 mai ban haushi. Ita kuwa Newcastle ta yi tattaki zuwa Swansea City ne, inda ta samu nasara kan Swansea City da ƙwallo 1 mai ban haushi. A yau kuma za a buga wasan da ake kiransa Monday Night tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Huddersfield Town duka a cikin gasar ta Premier England na shekara 2017 zuwa 2018 mako na hudu. Za a buga wasan ne da misalin ƙarfe 8 na dare a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Manchester United dai take jan ragaman a mako na hudu da maki 10. Manchester City tana biye da ita a mataki na 2 ita ma da maki 10. Sai Chelsea da take mataki na 3 da maki 9. Ƙasar teburi kuwa akwai Leicester City da take mataki na 17 da maki 3. AFC Bournemouth tana mataki na 18 da ba tare da maki ba. Crystal Palace tana mataki na 19 ba maki. West Ham tana mataki na 20 ba maki, sai dai yau za ta buga wasan ta na 3 wanda hakan zai ba ta daman shigowa cikin teburi. Daga nahiyar tarayyar Turai kuwa za mu koma nahiyar Afirka ne a tarayyar Najeriya, inda ranar Asabar tara ga watan Satumba na shekara 2017 aka kammala gasar Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 na kasar. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Plateau United ta lashe gasar a bana na shekara 2017 da maki 66. Kuma shi ne karin farko da kungiyar ta taɓa samun wannan nasara a Premier League na lashe gasar, tun bayan kafuwar kungiyar a shekara ta 1975, kimanin shekaru 42 a lokacin ana kiranta Javi Strikers. Daga misali kuwa a shekara ta 1991 aka koma da sunan kungiyar zuwa Plateau United, kimanin shekaru 26 kenan baya. Iya abin da ya sauwa kenan a labarin wasannin namu na yau. Huta lafiya.